C C one
producer. So 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 yeah yeah, we are so good.
So 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 yeah yeah, we are so
good. Kinza matazkira, zane kira kira fun asirina, karmira bua, alkawari marike da sunjuna. Kida wallikiya duk sabon abu na cikin kwali ki dan mini dariya na kalla goran naki na kalli ko da idaniya ki dan yi fari na ji soyayyar rana arbun asirina labarin abin da yake a cikin raina harshe zai fada alkhairi na soyayyar ki ma'aunina sanki yana da da tasiri da shi na rubanya maradaina ke ce zaki cikin buri soyayyar ka na makwancina.